shi rimbi ɗauke Hausa. Kasuwa akai miki nuni, kasuwa akai miki nuni.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na kasuwa akai miki dole, wanda ni Hassan Umar Tambuwal ni shirya kuma zan gabatar. A yau shirin kasuwa akai miki dole ya ziyarci babbar kasuwar Bodija Ibadan a daidai lokacin da babu isassun kuɗi a hannayen jama'a. Saye da sayarwa ya koma sai dai ayi transfer ko a tura kuɗi a cikin account ko asusun ajiya, wanda ƴan kasuwa da yawa suka yanke meme su ce ba su yarda ba. Ko yaya kasuwanci ke tafiya? Naji ta bakin wasu ƴan kasuwar Bodija Ibadan.
Sunana Alhaji Garba Uwa, chairman kasuwa ke Bodija Ibadan. Sanawa ke sai mu ce alhamdulillah, saboda lokaci kawai dan tarasafa da yake ne kawai aikonta, amma dai tana nan kamar da take.
Kana nufin ba ku sai da kuɗi hannu ne?
To ba a samun cash da wuya, ba a samun kuɗi hannu sai dai aitar safa.
Su ma su zuwa sayan wannan wake, ba su zuwa da kuɗi?
Idan suka zo waɗansu kowace tarasafa, akwai wanda ma za ta sai rabin buhu, wani kwan gobe zai ce maka tarasafa zai maka.
Na ga waken kala-kala ne ko?
Wake ya kashi goma.
Ba mu labari kamar wani iri da wani iri akwai.
To Sokoto dai wanda yake ya kai garwa bakwai yanzu 50,000, kuma drum ma 52,000. Drum na Maiduguri, sannan oloyi hab gyale-gyale ana sisuwa 40,000.
Karamin buhu kenan?
Hab karamin buhu yanzu haka ke kayan da yake taya.
Na ga wani mai ruwan madara, na ga wani ja, na ga wani fari, duk farashin su na da bambanci kenan?
Da bambanci kowane, domin shi oloyin ga da ambata ma idan ya kai kwango 70, shi a halin da ake yanzu zai kai 60,000 ko 80,000
buhu.
Eh, na shi ba. Amma shi wanga horin wake akwai Port Sokoto wanda ke fitowa daga Tascom, shi ma garwa bakwai ana hisuwa 48,000. Shi kuma Sokoto gidi wanda aka hitowa daga ƙasar Sokoto, shi ma idan ya kai garwa bakwai yana kai 50,000.
To wannan farashi da ka faɗa min a wannan lokaci ne da kuɗi na fara wuya, ko kuma tun can da haka ake sayar da su?
Kaya bai wani mugun ƙari ba, inda kaya kuɗi bai hitowa sosai, kaya bai ɗaga sosai, bai mugun ƙari ba yanzu.
To ina kuke samu wannan wake?
Wake na tuwa daga arewacin Najeriya, kamar irin Maiduguri, Niger State, Sokoto State, Katsina, Zamfara, duka wake na shigowa.
To wani an kafa su a kasuwa?
Dama dai wanda ababban wake dai wanda an kafa sani, saboda mutanen ƙasa duk abin da za su yi dai bangaren alale da kosai farin wake Sokoto.
To da wanda an karare, da wanda ba a rarraye ba, wani ya yi daraja a sayarwa?
Wajen zuwa sayarwa Kongo, wanda an karare ya yi daraja, bai mayewa a sayar da shi ba sai an rarraye shi.
Assalamu alaikum, ni Alhaji Murtala Ibrahim, birnin magajin local government Zamfara state. Suna ta sai da barkono.
To wannan barkono yaya kuke ciniki yanzu?
To alhamdulillah, ka san kashi yayi wahala.
Wato kuɗi hannu kenan?
Wallahi sai kuɗi hannu, dan ni ba ma asatta na su gaskiya, sai kuɗi hannu.
To a cikin wannan hali kana saida kuwa?
To yana ciniki gaskiya, ba lahi, ana dan ga kama haka nan ba lahi.
Wannan tonka ne ko? To yanzu nawa kake saida wannan kwano mai blue din nan babba?
To bawa da bamu saya, don harashi kusan harashi 3 gare. Akwai na 900, akwai na 850, akwai na 800.
Kalan tonka guda?
Kala guda ne dama.
To me yasa bambancin farashi?
To daga awo ne gaskiya, don wasu ba su auna da kyau. Bismillah. Wasu in sun sai ma 800 ba za su cika gaskiya ba. Amma ni in dai na ce na sai maka 800, to gaskiya zan auna ma gaskiya. Inda zan auna 900 haka zan auna ma.
To yanzu ga yini kana sai da kwango na wannan tonka?
To ga yini insha Allah dai ba a dai sai da ba dai, akalla dai a sai da kwango 40.
To idan ka kwatanta a lokacin da kuɗi ba su da wuya, da yanzu da aka dan karancin kuɗi ga hannayen jama'a, wani lokaci ne ka fi ciniki?
Gaskiya can da an dan yi ciniki sosai gaskiya, bismillah. Kuɗi ba su wahala.
To yanzu gashi an yi siyasa, kuma har an zabi shugaban bangarori da yawa. Wannan bai shahi kasuwancin ku ba?
To gaskiya bai shahi kasuwancin mu, saboda dai mu dai abin da ya shahi kasuwancin mu rashin kuɗi a hannu.
Amma zabe a lokacin zabubbukan da an kai bai shahi kasuwanci ba?
Bai shahi kasuwanci ba.
Yanda haka sai da tonka, da haka yake sai da yanzu.
Haka nan muka sai da shi, yanda muka sai da haka nan muka sai da shi.
Farashi daidai?
Daidai muka saiwa.
Sunana Adamu Musa, sau kulkuli alhamdulillah, kuma bakin gurgudu dan gashi nan muna sai da shi, kuma suna sai wannan muna sai da shi 11 naira 100. Wannan kuma shine ake ce ma sanko, shi kuma muna sai da shi 10 naira 50.
To shi wancan ha kanana kanana?
Wancan shi ake ce ma dan mejela naira, dan mejela wasu, muna sai da shi 12 naira 50.
Da wannan kala guda ne?
Duk kalar su daya, don muna wancan shi kuma shi ya karami ana sai da shi 6 naira 50. Shi
to ya farashin su?
Farashin buhun wannan shi kuma naira 50,000, wancan shi kuma naira 10,500.
To karamin can fa?
Shi kuma karami naira 10,500.
To wannan kulikuli kamar gaini kana sai da kwano na irin wannan?
Gaskiya gaini muna sai da buhu biyu, dindi buhu daya, duk yanayin kasuwa ne.
Ko da awo kuke yi?
Kuma su awo, kuma a kuma sai kirga haka.
Kamar kwara kwara?
Eh, kamar kwara kwara.
To yanzu wannan kulikuli daga ina ake fitowa da shi?
Eh, to wannan shine randi ana fitowa da shi daga Niger. Shi kuma wannan sanko ana fitowa daga yi daga Nasarawa.
To wancan fa shigo?
Shi kuma wancan daga daga Mariga kuma wancan daga Kebbi ya wuri kenan
to a cikin wannan kalar kulikuli wani yafi daraja
to gaskiya wannan sarandin yafi daraja da wannan sankon kuma saboda yafi tafiya a kasuwa
to an fi sayansu
sosai
sunana Abdullahi Abubakar
ka dade kana wannan sana'a ta barkono
insha Allah na dade
kuma wani lokaci ka dauka
yanzu lokacin dauka insha Allah kanci na kai shekara 15
wannan siyasa da an kai kwana-kwanan nan bata shahi kasuwancin ku ba
to wannan siyasa da an kai gaskiya bata shahi kasuwancin mu ba haka mu dai abin da muka ci alhamdulillah wannan siyasa duna ai lahiya an kare lahiya kasuwanci yana taya bakin gurguro da yanayin irin abubuwan da kace na zamani alhamdulillah
to ya rashin kuɗi a hannun jama'a
gaskiya akwai ɗan matsaloli saboda ana cewa tarasuwa babu kar kuma tarasuwa ana yi gaskiya ba ta taya akwai matsalar network
to yanzu wannan barkono kai kuɗi hannu kake saidawa koko a tura ma ne waton transfer
barkonon gaskiya kuɗi hannu nake saidawa saboda tarasuwar matsalar da akwai ko an yi ba ta taya
yanzu idan mutum yazo bai da kuɗi hannu transfer zai ma ba za ka saida mai barkono ba
gaskiya yanzu mutum kwa za ce transfer za mai ne inda ba ainihin customer na wanda na riga na san shauko ba ta shiga ba zai dawo ba zan saida mai ba saboda matsalar network
dan bala budin ga
dan bala albasa
albasa ga tuma an tuba malam muna an dudduba muna gani
to naga albasa kala kala ce wata ja wata fara menene bambanci
eh to bambancin su kaga wannan ina sai da shi 300 wannan ina sai da shi 700 wannan ina sai da shi 500 wancan 800 wanga 400 wancan 1000 wancan 15 wancan 3000 haka wannan naka 200 wannan ne 100
to wani ya hici niki a cikin wannan kalolin albasa
eh kaga ringa shi da ringa 400 ana sai shi ringa ga 1800 ana sayan sa bakin gurgudu
to da ja albasa da fara wace ta hidaraja
gaskiya fara ta hidaraja nan garin fara ta hidaraja nan kasuwan ta tafiya
kamar kana ciniki na nawa a yini na fara albasa
na fara ana 70,000 haka 60
to ja albasa fa
ja albasa wallahi to 20,000 ma 30 ma sai su baya
to me yasa fara ta hidaraja
yanayin kasar yarba an ba su cin ja a shaukar tare musu bakan mai ba su sai ta irin haka ba sai dai irin Lagos haka suna asfaita amma nan wajen Ibadan ba za su sai fara ja albasa ba sai dai fara
mutane da yawa suna kuka da rashin kuɗi ga hannun mutane suna cewa ba su samun ciniki su kai anaka gefe na albasa ya ne
gaskiya alhamdulillah ana an samu amma ni ma haka kuma zo sai cin tarasfa an ce ba za a ci tarasfa ba saboda idan na je wajen sayan kaya kasu ina bada kuɗi hannu kashi nake ba su
wannan yana hana kasuwanci armashi rashin kuɗin hannun jama'a
gaskiya yana hana tunda dai babu kuɗi a hannun mutane dole kasuwa ta yi abin nan
to zabubbukan da an ka kammala a Najeriya shi ma ya shafi kasuwancin ku na albasa
gaskiya dan sha tunda mutane ba su da kuɗi a hannu shi yasa yanayin kuɗin da ba su inda kuɗi mace gwara sayan kaya ki mai sayan kaya dubu ta sayan 3000 babu kuɗi gare ta
ne sunana Alhaji Ibrahim ne a dai gumbin kure Mayama local government
kirgin mi ne wannan
kirgin raƙumi ne kuma wani bai ana samun na shanu a ciki
to ana kirgin tunki ko awaki
a ba mu aiki da shi wannan
to wancan fa shi ko
to wanga kwado ne wanda ake ci akwai wanda ba a ci amma wanga wanda ake ci ne warnoci
bai kashe mutum
mai tsalle ne a wanga da hira kihi nama ne tas din kihi gare
kai kana cin kwado
sosai ko ina ci iyali na na ci
to bari mu yi magana farashi nawa ake sai da wannan kwado dauri
to dauri muna sai da wancan 200 wanga 300 na 500 akwai na 700 har 1,500 muna daura kwado
kuma kana ciniki
wallahi insha Allah a takaice in yi naira 90,000 wani bi
kudin kwado a yi ni
eh kwarai kuwa
to shi kirgi fa
kirgi to gaskiya shi ka so kirgi ba ta da ja kwarai yanzu ga gaskiya saboda canjin gada an ka samu na matsalar canji
wato dama inda zan je kenan wannan rashin kuɗi ga jama'a ya shafe wannan kasuwa ta kuta kirgi
wa sosai kuwa ya shafe mu wallahi akwai matsala kasan yarba da kwama wata aminta su zubu amma ba ta da kuɗi
wannan kirgin raƙumi nawa kake sai da ko wani kirgi
daya to muna sai da shi 600,700 ɗan inyamurai sun ka zo suna iya saye ne naira 2000 don su san sanin daraja ta yi sosai
in kirgin sa ne fa
to in kirgin sa na gaskiya har 1,500 muna sai suwa mai kauri amma ga ta raƙumi ta bata ida cika kaurin nan ba sosai
wato kirgin sa ya kirgin raƙumi tsada
eh kwarai kuwa ya hi don ya hi kama jiki ya hi nauhi
to akwai buhu na kirgin raƙumi
akwai buhuwa ne muke saye
to nawa kuka saye suwa ku
abinda muke saye suwa muna iya saye suwa buhu 40,000 30,000 amma kwanaki lokacin da akwai kuɗin ga 60,000-70,000 muke saye da kuɗin buhu
to ina kuke samu kirgin raƙumi
ana zo mana da shi daga Chadi kuma wani bi Cameroon ana shigo mana da shi
nawa kake saye da buhun kirgin raƙumi
to yanzu ana saye suwa 40,000 saboda kasuwa ta yi ƙasa
to nawa kuke saye shi can wurin da kuke saye shi
ba mu wuce saye shi 30,000-30,000 haka ne mu bi 500,000 mu saye suwa hakane to bu da babu kudi yanzu.
A halin yanzu karshen wannan shirin kasuwa akai miki dole kenan. Ku tare mu mako mai zuwa don jin wani sabon shirin. Anan ni Hassan Umar Tambuwal da ni shirya kuma ni gabatar ke cewa mu zama lafiya. Sai wani jikon.
Shirin bi oye Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa
akai miki dole
kasuwa a kasar shi ya take kasuwa a kasar mu
kasuwa akai miki dole ya ta amene ka ga mu shirin bi ci ko mana gari kasuwa akai miki dole
farashi kan hau kan sauka kasuwa akai miki dole.